kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya kafa domin ya karbo kudade da kuma kadarorin da gwamnatocin Malam Isa ya guda da kuma tsohon gwamna Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya bukace su da su mai da kudin gwamnatin jihar da ake zargin su da wawurewa na sama da naira miliyan 1. Bugu da kari kwamitin ya ce akwai wasu filaye a jihar Kaduna da kuma gidaje a garin Kano da ya gano mallakar jihar Bauchi da ke kokarin salwantar da su. Mamba cikin kwamitin Alhaji Umar Barauningi ya bada misali guda daga cikin dindin abubuwan da ake zargin tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar da yin almundana kai.
Ba wani guda daya wanda aka yi wani mummunan aji, wato kudaden nan da ake zancen su na special funds wanda sun kai biliyan 65 sune na su Spanish club na su bail out. To abinda tsohon gwamnan na lokacin wato 2016 zuwa 19 yayi, wato Mr. Abubakar Esquire, shi ne ya su gwamnoni gaba daya sun ba da kwangilar wa consultant ya samu musu wannan kudade. To amma shi kuma a gefe sai ya samu wani ya ce shi ma ya bashi wannan kwangilar wanda har ya biya shi kudi biliyan 5, kuma har yanzu yana cewa yana da sauran biliyan 3 da yake so a kara masa. Wannan kwangila ce da ba a yi komai ba absolutely. Da muka kira akantan jiran da wannan lokaci mai gamu cewa ai kawai waya ake mar a ce ka tura wa da kudi gaba.
Sai dai a nasa ba sun Malam Ali M. Ali mai ba da shawara wa tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a fannin yada labarai ya ce batun da ake zargi a kai ana wasa ne da hankalin mutanen jihar Bauchi, inda ya ce ya je kotu.
Musamman wanda zan iya magana a kansa ya mai Abubakar a shi abin da suke zato ba haka ba ne. Sun zo kawai suna wadaka da watanda da dukiyar jama'ar Bauchi. Da su suna so su yi diverting attention. Me ya diverting attention kuwa ne? Ka kauce hankalin mutane. Ai duwayen nan laifuffuka da suke cewa an yi aikin take suka yi tun yaushe kwamitin ya ba da rahoton dinsa, wanda da zanen ne haka ma aka taɓa kotu muka ce za mu ɗauki matakai, mun ba da ansa, mun ba da maimai da martin. Saboda haka mutane ne wanda ruwa yake so ya ci neman abokin mutuwa ke ci na suka gane irin wannan abubuwa da ke kasa ce ta doka an ga kotuna.
A nasa jawabin gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi ya yaba wa mambobin kwamitin dangane da kokarinsu na bankado irin almundahana da sama da fadi da aka yi da kudaden jihar Bauchi, inda ya yi alwashin gabatar da wanda aka samu da laifi gaban shari'a domin a hukunta shi.
Mun gode ma wannan rahoto da ya fito, mun ji daga gare ku cewa a wannan lokaci zuwa 2019 an samu kudade sama da 1 trillion naira. Akwai ƙorafi, akwai zato mai nauyi wanda ya nuna kwangilolin da aka yi akasarin su kudin su ma bai kai haka ba, kuma waɗansu ba a gama su ba. Za mu gayyaci babban lauyanmu na jiha, wato Attorney General, don kofar da wayannan wanda aka same su da laifi a gaban hukuma.
Abdulrahman Muhammad, Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.